نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 70 alitafin al-adab al-mufrad na al-imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama tare da shi zamu yi kokarin karanta hadisi guda ɗaya kawai shine hadisi na 362 insha Allah yana dauke da darasi wanda ke bayani akan falalan Madina birnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam al-bukhari ya kawo babi na 168 yace babu yu'ta thamarata asghara man hadara min al-wildan wannan babi yana karantar da mu cewa ana ba da ƴaƴan itatuwa ga mafi kankantan yara waɗanda suka halarci majalisin manzon Allah yu'ta thamarata asgharul wildan ana ba da ƴaƴan itatuwa ga yara mafi kankanta waɗanda suka halarci majalisi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haddathana musa bin isma'il al-minqari قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم المديني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه سهيل بن ابي صالح يكربو حديث ورن بابنسا الماجر ابو هريره انا كيرن ابو صالح السمان سنن زكوان بن عبد الله مولى ام المؤمنين جويريه ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم جويريه يتاچي تاينتاشي yana cikin waɗanda suka lizinci Abu Huraira Allah madaukake ya ƙara masa yarda Abu Huraira ya bada labarin wannan hadisi qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Huraira yace manzon Allah ya kasance idza utiya bizahwi idan aka zo mar da sabon nuna na dan ice da larabci az-zahwu annabatun nabir والمنظر الحسن عند يزو cikin lisanul arab a mujallal 7 shafi na 75 wato idan ƴaƴan itatuwa suka nuna farkon nuna ƴaƴan itatuwa waɗanda suka fara nuna sai a kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam dan ice wanda ya fara nuna shi ake kira az-zahwu haka yazo cikin tuhfatul ahwazi mujallal 9 shafi na 294 ana kiransa albakura akan kira shi az-zahwu akan kira shi albakura albakura saboda shi ne wanda ya fara bayyana dan icen da ya fara bayyana wanda ya fara nuna daga cikin bishiya shi yasa aka ce mar albakura kamar wanda yayi wato sammakon nuna idan mutum yana da gona amfanin farko wanda ya fara nuna idan ya diba sai ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana aukuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. Kala lokacin da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sabon nuna, wato yayin itatuwa da suka fara nuna, kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah kai mana albarka a cikin birninmu, kai mana albarka a cikin wannan birnin da muke cikinsa, wato Madina. Wa muddina, kuma ka sa albarka cikin mudinmu. Wa sa'ina, ka sa albarka a cikin sa'inmu. Akwai bambanci tsakanin sa'i da kuma almuddu. Misali cikin almughni na Ibn Qudama, mujallal nabi shafi na 294, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da ake abu da su, akwai mudu, akwai sa'i. Almuddu kamar yanda yazo cikin kamusu alqamusul muhid, haka nan cikin aunul ma'bud sharhin sunan abi daud a mujallal na farko shafi na 164, asali mudu hudu shi yake bada sa'i daya. As-sa'u arba'atu amdadin, sa'i guda yana daukan mudu hudu. Menene ake kira mudu? Shine almuddu da larabci, wanda Bahaushe bai canza masa kalma ba, illa kawai ya canza mu kalma tsari. Almuddu kalma ce ta larabci, aka ce mudu. Almuddu asalin ta mil ukaffil insanil mu'tadil, mutumin da ya zama ba dogo ba, ba gajere ba, ya zama ya hada hannuwansa. Idan mutum ya zama matsakaici, ba babban mutum mai jiki ba, kuma ba ramamme ba, sannan ba dogo ba, ba gajere ba, ya hada tafukan hannuwansa guda biyu. Iza mala'ahuma wa madda yadahu bihima, ya miƙar da hannuwansa ya hada su, sai a cika hannuwan nasa. Wa minhu summiya muddan, shi yasa ake kiransa mudu, saboda ya miƙar da yatsunsa ya hada hannuwan sai a cika, wanda shi ake kira mudu. Ya zo cikin Mawahibul Jalil mujallal nabi shafi na 366, mi'yaruhu alladhi la yakhtalif arba'atu hafanatin bi kaffi ar-rajul alladhi laysa bi 'azimi al-kaffayn wala saghirihima. Babu sabani wajen malaman fiqhu a tarihin musulunci gaba daya game da cewa mudu wato shine a samu mutum matsakaici, alladhi laysa bi 'azimi al-kaffayn, wanda baya da manyan tafukan hannuwa, wala saghirihima, kuma baya da kananan tafukan hannuwa, saboda ana samun babban mutum amma da kananan tafukan hannuwa. Iz laysa kullu makanin yujad fihi sa'un nabi sallallahu alaihi wasallam, abinda yasa malamai suke bada wannan misali da mudu, su ce a samu mutum matsakaici wanda ba dogo ba, ba gajere ba, ba mai jiki ba, ba ramamme ba, ba mai manyan hannuwa ba, ba mai kananan su ba, wato matsakaici kenan, ya hada tafukan hannuwansa a cika, shine mudu. Suna bada wannan misali saboda ba ko ina bane ake samun mudun annabi sallallahu alaihi wasallam, amma malamai sun kimanta yawan mudun annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan misali. Saboda haka a ko ina kake, idan aka ce ana son a bada mudu daya, sai ka gane misalin yanda ake gano mudu, koda babu mudun nabi a gurinku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga mutanen Madina. Idan aka kawo masa sabon nuna ya'yan itatuwa, sai ya ce, ya Allah ka yi albarka ma birninmu, ya Allah ka sa albarka ma mudunmu, wa sa'ina, kuma ya Allah ka sa albarka ma sa'inmu. Kaga yayi addu'a ma mudun Madina, yayi addu'a ma sa'i na Madina, ya ce barakatan ma'a barakati, albarka tare da wata albarka, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yasa malamai suke kokarin zama a garin Madina, saboda ire-iren waɗannan addu'o'i da suka samu asali daga manzon Allah. Allah ka sa albarka a cikin garin nan, albarkan tare da wata albarka. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a, Abu Huraira ya ce, thumma nawalahu asgara man yalihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa wannan ɗan icen ga mafi ƙanƙantan yaro wanda ke kusa da shi, minal wildan, daga cikin yara da suka halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sharhin sunan Ibn Majah, al-Imam Sindi wato mujallad na 4 shafi na 39 ya fassara abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa barakatan ma'a barakatin, ya Allah ka sa albarka tare da wata albarka. Yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato shine barakatan mudha'afa, ay barakatun mudha'afa, ya Allah ka sa albarka a cikin garin nan albarkan ninkin baninki, shine barakatan ma'a baraka, Allah ka sa albarka tare da wata albarka, wato Allah ka ninka albarka ma wannan gari da mudun mu da sa'in mu albarkan ninkin baninki. Summa yunawiluhu asgara, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa ma wanda ya fi ƙanƙanta, man yalihi, wanda ke kusa da shi, minal wildan, daga cikin yara, da yake nuna maka yara suna halartan majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina, har ma suna iya zuwa kusa da manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙa ma yaro da ya fi kusa da shi, fa innahu yafrahu bihi ma la yafrahu bihi al-kabir, yaro zai yi murna irin murna da babba ba zai yi ba. Yace qala al-ulama, malamai suna ba da bayanin cewa kanati sahabatu ya'tuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi awwali tamrati, dabino na farko wanda ya nuna, da su dauko su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yasa suke haka? Al-Imam Sindi yace ragabatan fi du'a'i, saboda suna kwadayin su ji addu'ar manzon Allah. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum mai kirki ne, shine ma jagoran masu kirki, shine abin misali ga duk wani mai kirki, ba za kamar wani alkhairi ba manzon Allah bai maka addu'a ba, to addu'an nan suke fata, saboda haka za su samu dabino da ya fara nuna shi za su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan wata hikima ce, hikima ce babba, saboda suna fatan su samu addu'ar manzon Allah. Kaga amfanin gona sai ya albarka, babu wanda ya fara cin dan icen wannan gona za a kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi sa yace awwalu tamra. Al-Imam An-Nawawi yace al-muradul baraka fi nafs al-makil fi al-madina, karka dauka wannan addu'ar annabi yayi ta ne ga duka al'ummarsa. In ka lura da lamirin da yazo cikin addu'ar manzon Allah, Allahumma barik lana fi madinatina, kaga mu ma musulmai ne mabiyan manzon Allah, kuma wannan addu'a bata shafe mu ba, saboda manzon Allah yace ya Allah ka mana albarka a birnin mu, kaga nan Abuja ne aiko, ya Allah ka mana albarka a birnin mu, saboda haka wannan ya zama khususiya ga Madina, addu'a ce kawai ga al'umar manzo da ke zama a garin Madina, addu'a ce da aka yi wa mudun mutanen Madina, sa'in mutanen Madina, garin Madina, يعني البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها. الدعاء ده منظور الله يي هكما تأتي إذن كي أغرنكو بهو دينا مكواتا قدا مسلمين ده كي زماء مدينة مودو بيرسي يمسواتا قدا ونشيني بمبنشي سبو ده غراء باسد ده سامو منظور يا زونا أغرنشي وانده كي بنده كي أيكو. وهذا شاهد محسوس. الامام النووي yace wannan abu ne da ake gani bakin fiha ila al'ana, ya tabbata har zuwa yau. Kuma gaskiya ne, akwai wani malami wanda yayi sharhin bulugul marab, na taba sauraron sa a Madina, yana magana game da albarkan garin, yana fassara wannan hadisin, ya bada misali da taro da ake a duniya, za a yi taron kwallo ko ai wani gaggarumin taro wanda kafirai kan shirya, taro dai wanda ba na musulunci ba. Yace kafin a yi taron sai an yi tanadin abincin da za a amfani da shi wajen wannan taro, da ruwa da abinci da waye, yace banda Madina, duk wanda ya tafi garin Madina bai jin ga wani wanda aka sa shi ne jagoran kawo abinci ga alhazai, babu. Kuma har zuwa yau ba ka sanin ya aka yi suka ci, ya aka yi suka sha, amma ba za ka taɓa tashi da safe a ce biredi ma ka rasa a garin ba, saboda addu'ar manzon Allah shine abinda al-Imam an-Nawawi ya fada yace wannan albarkan tana nan har yanzu yana fada a zamanin sa wanda ya fi shekara 700 da rasuwa shi ma kuma har zuwa yau din wannan albarka tana nan to wannan addu'ar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta ga mutanen Madina akwai wani hadisin da ke sahihul Bukhari yana kitabul buyu hadisin Abdullah ibn Umar hadisin al-Miqdam bin Ma'di Karib yana kitabul buyu babu ma yustahabu min al-kayl wa al-Imam al-Bukhari yake cewa babi ne akan mustahabi ne mutun yayi amfani da mudu mustahabi ne kai amfani da mudu saboda wannan addu'ar da manzon Allah yayi hadisin al-Miqdam bin Ma'di Kariba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah yace wa mutanen yace wa sahabbai kilu ta'amakum ku ringa amfani da mudu wajen auna abincinku tunda na riga na yi addu'a Allah ya albarka wa mudun ku Allah shi ya albarka masa'inku to ku ringa amfani da mudu wajen auna abincinku yubarak lakum Allah zai sa muku albarka a ciki littafin Fathul Bari sharhin wannan hadisi mujallad na hudu shafin 346 Ibn Hajar ya ce wa ma'ana al-hadis abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi akhriju bi kailin ma'lum yuballighukum ila al-mudda allati qaddartu ma wada Allahu min al-baraka fi mudda ahli al-madina bi da'watihi manzon Allah yana nufi ga sahabbai koda abincin da ke gida ne kaga dai ka riga ka je kasuwa ka auno hatsi ka kawo ko ka sai buhu ka aje amma ka gaya wa matarka in a garin Madina ne kar ki debi abincin ki ringa aunawa da mudu in za a debo daga buhu a sa mudu a auna idan aka auna an gama sai albarkan ya sauko amma idan ba a auna ba to wannan addu'ar ba za ta ci ba wato baka cikin waɗanda suka samu gara basar wannan addu'a don haka yasa manzon Allah ya yi wa sahabbai magana yace abincinku ba wai wanda za ku sayo ba abinda ma kuke ci a gidajenku ku ringa aunawa da mudu idan kun auna da mudu Allah zai sa albarka amma banda shi kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta bada labari hadisin ta yana da tsawo tana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar hatsi kadan diba muke kawai muna abinci babu ranar karewa sai da aka samu wata rana da wata kuyanga ta dauki mudu ta auna ranar sai muka cinye saura shi kuma gidan manzon Allah ba a aunawa amma sahabbai manzon Allah ya musu umarni ya ce ku auna albarka za ta sauko domin idan aka auna malamai suke hada waɗannan hadisai guda biyu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam idan an auna abinci to kamar ma an raina kimar manzon Allah ne a dai diba kurum Allah zai kula da sauran ويحتمل أن يكون معنى قوله كيلوا طعامكم أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة ابن حجر يقول أبين دمان زوكي غيا ومتعنا مدينة إذا كن آدنا أبين شنكو تدكسا إلينا ذاكو إيبا قولك سامودو كنا أوناوا وانن سكمودو باوي دمكو غاني يوان كيمر أبين دكوك إيبا بني كتشي وما تكرنغ ما تركا تركا أمفاني دمودو idan zaka dai hatsi ba don a gane an ci mudu kaza an bar kaza bala a zuciya niyyar ita ce Allah ka sa muna cikin waɗanda suka dace da addu'ar manzon Allah saboda bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana man kalahu ba'da zalika inma yakiluhu li yata'arrafa miqdarahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai sahabbai suna haka albarkan nanan yana tabbata abinci bai karewa garin Madina amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to mutane sun yi ta shigowa ba ma sahabbai ba gari ya habaka an samu baki sun cika to da haka mutum in yazo gida yayi amfani da mudu yana aunawa ne dan ya gane yanzu saura min mudu nawa a cikin buhun nan kaga niyyarsa ta canza saboda haka sai albarkan ta bace amma matukar mutum yana garin Madina yayi amfani da mudun da nufin ya dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai isar masa abin da ya raguna abincin sa wannan hadisin al-Imam al-Bukhari wato ya kawo shi saboda yayi bayani game da matsalar da ta gabata akan cewa idan zaka bada abu ka bawa nadamanka sai ya kawo hadisin nan dan ya nuna cewa ba komai ne ne ake bawa mutum na dama ba. Ga abin da ke faruwa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutanen Madina suna kawo sabon nuna ya'yan itatuwan su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yayi addu'a sai ya mika ma yaro da yafi kankanta, shi ake duba sai a bashi. Kaga ba na dama ake dubawa kawai ba, ana duba wani yaro ne yafi kankanta a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a bashi. Shi wannan hadisi yana sahihu Muslim. Al-Imam Muslim ya ruwaito yana Kitabul Hajj, babu fadlul Madina wa du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Sabani yanda shi Al-Imam Al-Bukhari yayi babi anan. Al-Imam Al-Bukhari ya kawo hadisin karkashin babin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautan dan kice a majalisin sa ga yaro da yafi kankanta. Amma shi kuma Al-Imam Muslim ya kawo hadisin a babin falalan Madina. Domin wannan addu'ar gaba daya ta shafi mutanen Madina. Don haka ya zama abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ƙarshe, idan an kawo masa dan ice sabon nuna, abinda yake a ƙarshe ya dauka ya ba ma yaro da yafi kankanta, ba ainihin shine muhimmin abu ba, addu'ar manzon Allah nan ita ce muhimmi. Don haka yasa Al-Imam Muslim shi babin da yayi babu fadlul madinati wa du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil baraka, babi game da falalan Madina da kuma addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya roki Allah ya saukar da albarka a cikin wannan gari. Hadisi na 443 yanda lafazin Al-Imam Muslim yazo an Abi Huraira annahu qala, Abu Huraira yace kana nasu idara au awwalas samar, idan mutane suka ga farkon nuna na ya'yan itatuwa. Kaga ana yace iza utiya bizahwi, amma a riwayar Al-Imam Muslim kana nasu idza ra'aw awwala samar, mutane sun kasance idan sun ga farkon nuna cikin ƴaƴan itatuwa, ja'u bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sai su kawo ma annabi. Idan sun kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza akhadhahu rasulullah, kala lokacin da manzon Allah ya karba, sai ya ce Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah kai mana albarka cikin ƴaƴan itatuwan garin mu, wa barik lana fi madinatina, kuma kai mana albarka cikin birnin mu, wa barik lana fi sa'ina, kai mana albarka cikin sa'in mu, wa barik lana fi muddina, kai mana albarka cikin mudun mu. Allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka, ya Allah annabi ibrahim bawanka ne, masoyinka ne, wa nabiyyuka kuma annabinka ne, bawanka ne, masoyinka, annabinka, wa inni abduka wa nabiyyuka, ni ma bawanka ne kuma annabinka, wa innahu da'aka li makka, shi annabi ibrahim ya roke ka ka saka albarka magarin makka, wa inni ad'uka lil madina, ni kuma ina roƙonka ka saka albarka magarin madina. Addu'ar albarkan da nake so ka sa magarin madina, bi misli ma da'aka li makkata, irin albarkan da annabi ibrahim ya nemi ka sa magarin makka, bayan haka wa mislihi ma'ahu, da kuma kwatankwacin wannan albarka ka ninka ka kara magarin Madina. Daga riwayar Al-Imam Muslim ta fi tsawo, sannan ta fi fito da ainihin wato muhimmin abin da ke cikin wannan hadisi, wato shi ne addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, kuma ba so ɗaya ba, tunda abinda Abu Hurairah yace kana nasu idza ra'aw awwala samar ja'u bihi ila nabi fa idza akhadahu rasulullah qala hadha du'a. Duk sa'ilin da mutane suka samu sabon nuna na amfanin gona, ya'yan itatuwa, za su kawo ma annabi, kuma kowa ya kawo, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba sai yayi wannan addu'a. Kaga addu'ar Allah kadai ya san yawanta da annabi sallallahu alaihi wasallam yi. Abu Huraira yace thumma yad'u asghara walidin lahu, wannan shine bambancin wancan hadisi da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira yaro da ya fi amma bai yi zalika samar, sai ya bashi wannan dan ice din. Idan aka ce nashi, yana yiwuwa dan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifa, wato da ƴaƴan dangi waɗanda ke gurin. Dan idan aka ce wato yaro nashi, ana nufin yaron wani dan uwansa na kusa da shi. Wannan shi ya bambanta da hadisin Al-Imam Al-Bukhari. To kaga akwai riwaya ta Al-Imam Tirmidhi kuma har yanzu game da wannan hadisi, yana Kitabud Da'awat, الإمام الترمذي يا كاوشا إن دي واري بياني النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يقول إذا رأى البقرة من الثمر أبند متن يكمات يغفر كونسا بنونان يعني إتاتوانسا وان أبجب تسيح النبي صلى الله عليه وسلم فيما تتني كميشا أجينا إذا الإمام الترمذي يتيني في كنجبا itatuwa idan kaga farkon nuna to wannan sai kawo hadisin Abu Hurairah riwaya
kana
nuna na yayin itatuwa za su tsinka su kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam fa idan akadahu rasulullah qala idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wadannan yayin itatuwa sai ya ce Allahumma barik lana fi thimarina fi thimarina riwaya ta al-Imam Muslim fi thamarina duk ma'anar su guda Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa muddina Allah kai albarka ma ya'in itatuwan garin nan Allah kai albarka ma birnin mu Allah kai albarka ma sa'in mu Allah kai albarka wa mudun mu shi yasa da yawa aka samu malamai dake cewa idan aka ce akwai albarka tare da dabinon ajwa to dabinon ajwan ba na kowane gari bane na garin Madina ne shike da wannan albarka wannan dalili yasa kake gani ha su kansu Larabawa sun sani don haka in ka zo sayan ajwa za a ce wa ne kake so na Madina saboda sun san target ɗinka kana neman mai albarka to shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana ajwa ta Madina ya ayyana yace ajwar ta Madina ita ke da wannan albarka saboda waɗannan addu'o'i da manzon Allah Allahumma barik lana fi simarina Allah kai mana albarka ga yayin itatuwan mu wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa muddina Allah kai albarka ma birnin mu kai albarka ma sa'in mu da mudun mu a riwayar al-Imam Tirmidhi nan ma Abu Hurairah yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa ana abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa ana ad'uka lil Madina bimithli ma da'aka bihi li Makkah kamar yanda Annabi Ibrahim ya roke ka ka sa albarka wa garin Makkah to ni ma ina roƙonka ka saka albarka wa garin Madina bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mislihi ma'ahu wani kwatankwacin albarkan a ƙara ninkawa a sabu Madina kala Abu Hurairah yace summa yad'u asgara walidin yarahu lafazina uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba majalisin idan ya ga yaron da yafi kankanta sai ya kira shi kaga wannan lafazi shi ma ya bambanta da lafazin al-Imam Muslim ya kuma bambanta da lafazin da yazo cikin al-Adabul Mufrad idan ya dubi majalisin ya ga yaron da yafi kankanta sai ya kira shi fayu'tihi sai ya bashi zalika thamar wannan dai ice din hadisin yana sahihu Muslim sunan Tirmidhi sannan kuma yana sunan Ibn Majah kitabul atima al-Imam Ibn Majah ya kawo shi a babin bayani game da abinci babu iza uce bi awwalith thamara hadisin 3329 an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza uce bi awwalith tamra idan an zo ba Annabi sallallahu alaihi wasallam dabino na farko aw samara ya'in itatuwa da suka fara nuna kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma barik lana fi madinatina wa fi simarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a baraka kamar yanda yazo cikin al-Adabul Mufrad barakatan ma'a baraka yazo cikin riwaya ta al-Imam Ibn Majah ya Allah kai albarka ma birnin mu kai albarka ma yayin itatuwan mu kai albarka ma mudun mu kai albarka wa sa'in mu albarkan tare da wata albarka kamar yanda yazo a sahihu Muslim da sunan Tirmidhi abinda manzo Allah yake nufi wa mislihi ma'ahu irin albarkan da ka sawa Makka ta dalilin addu'ar Annabi Ibrahim irin wannan albarka nake so ka ninka ka sawa Madina shine nufin baraka ma'a baraka a wata albarka tare da wata albarka summa yunawiluhu asgara man bi habaratihi riwayar al-Imam Ibn Majah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika ma yaro da yafi kankanta man bi habaratihi min al-wildan yara da suke tare da shi majalisinsa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa mar. Kaga an samu hadisin al-Imam Muslim, al-Imam Tirmidhi, Ibn Majah, hakanan al-Imam Malik. Al-Imam Malik shi ma ya kawo hadisin nan cikin Muwatta, yana kitabul Jami' babu fada'ilil Madina. Al-Imam Malik ya kawo hadisin cikin bayanin falalan garin Madina, addu'a lil Madinati wa ahliha. Addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Madina da mutanen garin. Hadisi na 2591. Abu Huraira yace kana nasu idhara aw awwala thamari ja'u bihi ila rasulillah, idan mutane sun ga farkon nuna na yayin itatuwa suna tsinka kauma annabi sallallahu alaihi wasallam, fa idha akhazahu rasulullah, idan manzo Allah ya karba sai yayi addu'a, Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah kai mana albarka cikin yayin itatuwan mu, wa barik lana fi madinatina, kai albarka mu birnin mu, wa barik lana fi sa'ina, kai albarka masa'in mu, wa barik lana fi muddina, kai albarka wa mudun mu. Allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka, wa inni abduka wa nabiyyuka, wa annahu da'aka li makka, wa inni ad'uka lil madina bi misli ma da'aka bihi li makkata wa mislihi ma'ahu. Manzon Allah sai ya ce, ya Allah, annabi Ibrahim masoyinka ne, annabinka ne, bawanka ne, ni ma bawanka ne, annabinka ne. Annabi Ibrahim yayi addu'a, ya roke ka ka saka wasu nau'ukan albarka wa garin Makka, to ni ina roƙonka ka saka irin waɗannan albarka ma garin Madina, bi mislima da aka bihi li Makka, irin albarkan da annabi Ibrahim ya nema ka sa wa garin Makka, ni kuma ina neman ka sa irin wannan albarka ma garin Madina, wa mislihi ma'ahu, da kuma ninkin wannan albarka a tare da shi. Riwayar al-Imam Malik, summa yad'u asgara walidin yarahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yaro da yafi kankanta wanda ya gani, ya iya gani, fa yu'tihi, sai ya bashi zalika thamar, wannan dan yace din. To kaga ya nuna cewar an sabu lafuza daban-daban, duk da cewa ma'anar hadisin guda ce. رواية الإمام مسلم ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. النبي صلى الله عليه وسلم زيد بيارن دا يبكان كانتا مجلس انسا يباشو أن ندين إجيدن. أوتى رواية الإمام مسلم النبي أبو هريرة يتي ثم يدعو أصغر وليد له زي كرا يارو دا يبكان كانتا نقصدشي in aka ce lahu, wato wanda ke da dangantaka da manzon Allah, fa yu'tihi zalika thamar, sai ya bashi wannan dan yace din. Akan haka yasa malamai suke cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin guda ne, don mutum da ya ruwaito su wato shine Abu Huraira. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan an yi kyautar aka kawo mar, wannan yana cikin littafin Mirqatul Mafatih na al-Imam Ali bin Sultan Al-Qari, yana sharhin wannan hadisin da ya kawo a cikin littafin nasa, hadisin 2731, game da hikimar haka din, hikimar haka da sabani da aka samu game da fahimtar hadisin wajen malaman sunna, Allah madaukake ya musu rahama, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan an mar kyautan ƴaƴan itatuwa da suka fara nuna a majalisinsa, bayan yayi addu'a ba zai ci ba, ba zai ba mu babban mutum ba, zai kira yaro ƙarami sai ya bashi. Me hikimar haka? Duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata akwai ilimi, akwai hikima, akwai basira a ciki. Me hikimar da ta sa manzon Allah yake haka? Ba kuma ko da yaushe ne manzon Allah ke gaya wa sahabbai hikimar ba, saboda ya sani su masu basira ne, suna ganewa. To malamai sun yi ta kokarin bayani game da wannan hikima, an taksisi sagir, ba wa yaro ƙarami wannan ɗan ice, ba za a ba mu babban mutum ba. Da farko dai akwai malaman da suke cewa li shiddati farhil wildan bil bakura, saboda yara sun fi murnan cin ɗan ice da ya fara nuna. Kamar misali, an daɗe mangoro ya ɓace, yanzu sai mangoro ya fara fitowa, kaga yaro yana sha'awar a ce shi ya fara cin wannan abin, shi babban mutum bai damu ba. Shi yasa manzon Allah kan yi haka, saboda auna girman farin ciki, murnan yaro game da wannan ɗan ice na farko wanda ya nuna a gona ya fi girma akan murnan babban mutum. Akwai masu wannan fahimta. Sannan wasu malamai suka ce na'am, hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ma babban mutum, saboda kamanta ɗan ice ɗin da kuma shi yaro, shi wannan shine farkon nuna a gona dan kuma yaro kuma da aka bashi fa kaga shi sabon mutum ne bai dade da zuwa duniya ba sai ya dace ya ci maimakon a ce babba gashi tunda wannan sabon nuna ne yafi dacewa da sabon zuwa duniya shine yaro karami kaga wannan ma ya bada ma'ana babu laifi wasu kuma suna cewa la abinda ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma yaro karami bai ba ma babban mutum ba wato saboda yanayin halitta ta kananan yara suna da garkuwan jiki mafi karfi fiye da manyan mutane saboda normally wato akasari idan aka ce wannan dan ice ya fara nuna to idan ka ci yana iya tsinke ma ciki amma yaro karami yana iya ci zaka ga abincin da yaro ke ci kai ba zaka iya ci ba yara kanana da yawa akwai marayu akwai yara da kan zo gidan kamar su Anas bin Malik wadanda manzon Allah ya rike su kamar su Abdullah bin Abbas lokacin su suna yara kanana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran yaransa ya basu idan a majalisin babu wani yaro a lokacin, amma idan akwai fa zai kira yaron da yafi kankanta sai ya bashi. Ibn Abdul Barri litafin At-Tamhid da yake na sharhin Muwatta, kuma al-Imam Malik ya ruwaito wannan hadisin kamar yadda muka ce. Al-Imam Malik ya ruwaito wannan hadisin, saboda haka Ibn Abdul Barri yana sharhi game da wannan hadisin a mujallal na 21 shafin 267. Tace fi hadha al-hadith ikhtisasu ar-ra'is wa intikhabihi bi awwal ma yutilu min al-fakiha. Akwai fa'idar da wannan hadisin ke karantar da mu har yanzu. Yana karantar da mu cewa babu laifi talaka ya dauki kyautarsa ya kai wa shugaban shi, imma hadiya wa jallala wa ta'ziman wa mahabba. Ya bada ya misali lokacin da gonanka ta fara nuna, sai ka dauki girbin farko, ka dauki ƴaƴan itatuwa waɗanda suka fara nuna, ka kawo ma sarki ko mai unguwa, kayi ne don girmama shi. Mun karanta hadisai a baya, wanda ya girmama shugaba yana girmama Allah tabaraka wa ta'ala. Kana kyautata wato zuciyar shugaban naka, kana dada sanya kauna a tsakaninka da shi, wannan ba laifi bane, kayi mar kyauta. Sai ya dace da abinda sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shugaba ne a gurin su. Sai ya ce wa imma tabarrukan bi du'aihi, kana yiwa kuma ka dauki wannan dan ice ne ka kawo ma mutum saboda neman albarka ta addu'ansa, saboda neman albarkan Allah da za a samu ta dalilin addu'ar wannan. Don haka yasa Ibn Abdul Barri ya ce kana daukan kyauta ka ba ma shugabanka, imma saboda girmama shi, saboda karfafa soyayya tsakaninku, san ko kuma ya kasance kayi ne saboda fatan ka samu albarka, wato ta dalilin addu'ar wannan shugaba din, domin in aka dace da shugaba na kwarai yayi addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala yana karba. Wallazi yaglibu alayya anna zalika innama kana min as-sahaba ridwanullahi alaihim liyad'u lahum rasulullah. Ibn Abdul Barri yace amma shi a fahimtarsa, babban dalilin da yasa sahabbai suke daukan ƴaƴan itatuwa nunan farko daga gonakinsu su kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna yin haka ne ba don yana shugabantar su ba, suna yi ne saboda fatan su samu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa siyaqu hadha alhadith yadullu ala zalik, yanda in ka tara riwayoyin hadisin wuri guda, tsarin yadda lafuzzan suka zo suna nuna haka, sahabbai suna kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ƴaƴan itatuwa da suka fara nuna a gonakinsu saboda fatan su dace da wato addu'arsa. Duk da haka Ibn Abdul Barri yace wal ma'na yani jami'an muftamala, amma ma'anoni guda biyu din nan dukkan su suna iya daukan wato ingancin abin da ya faɗa. Babu laifi dan mutun ya dauki amfanin gonansa da ya fara nuna ya kai ma shugaba, ya kai wa malami, saboda me? Imma saboda karfafa soyayya tsakaninsa da shi wannan shugaba, tunda ba rashawa bace da ka ba wa shugabanka wannan, da kamar alkali ne sai a ce ka ba da rashawa, shugaba ne ka kai masa wannan kyauta saboda karfafa zuciyarsa akan soyayya tsakaninku, sannan kuma wannan zai sa shi tunani ya kamanta adalci, wanda shi zai sa talakawa su ƙara son shi. Don haka ba laifi, in ji Ibn Abdul Barri, ko kuwa ka ɗauki amfanin gonanka da ya fara nuna ka kai ma wani malami, me yasa? Saboda fatan ka samu albarka ta dalilin addu'an da malamin nan zai maka. Yace wa fi hadha alhadith min al-adab, wannan hadisin yana ɗauke da ladubba, yana ɗauke da ladubba da yawa, yana ɗauke da falala mai yawa, wa jamilul akhlaq, halaye masu kyau. Yace ka dubi hadisin da kyau, ita'u sagir min al-wildan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kyauta a gaban jama'a dubun dubata, sahabbai na zaune, manzon Allah ya dauki kyautarsa ya ba ma yaro karami, min al-wildan wa idhafihi bi turaf, me yake karantar da kai a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mar kyauta, sai ya ce kai yaro zo, sai ya dauki kyautar ya bashi. Manzon Allah bai ce musu komai ba, yana karantar da su ku zama masu tausayin yara kanana, kaga ba tare da ya hurta ba, amma aikin sa kuro ya karantar da sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne, mai jin kai ne, haka ya kamata a ce sun yi. Wato idan wahala ta shigo, yaro ya fi jin daɗi akan babban mutum. Idan za a shiga wani hali mawuyaci, bai kamata a ce kai ka tsira yaronka kuma ya halaka ba, ya kamata a fara tausaya ma yara akan manya. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka, wa zaka yadullu ala annahu aula bidhalika min al-kabir, wanda shi ke gwada cewa idan tausayi yana da muhimmanci, to yafi muhimmanci ga yaro karami akan babban mutum. Yana da kyau a tausaya ma kowa, a tausaya ma babba, a tausaya ma karami, amma wa yafi dacewa? Manzon Allah ya mana ishara da cewa yara ƙanana su suka fi dacewa. Liqillati sabrihi wa farahihi bidhalika, idan an shiga wahala, waye wanda ke da ƙarancin hakuri? Shi da yaro. Don haka yaro ya kamata a fi kulawa da shi, ba babban mutum yana iya hakuri. Sannan yaro ya fi murna da kyautar da za kamar fiye da babban mutum. Wa fi rasulillahi uswatun hasana fi kulli hali. Ibn Abdul Barr ya ce, lallai in ka dubi rayuwar manzon Allah, babu shakka za ka samu kyakkyawar abin koyi a kowane hali. Duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkan wani aiki na Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ka sa lura za ka dauki ilimi game da kyawun hali wato na manzo sallallahu alaihi wasallam. Alita al-Ahwazi sunan Tirmidhi a mujallar 9 shafi na 294, malamin ya kawo bayanin malamai game da waɗannan addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Madina. Wato akwai sabanin fahimta da aka samu, shin misali garin Madina da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma addu'a, addu'a ta tsaya ga garin Madina a wancan zamani ne ko kuwa har abada? Lallai akwai malaman da suke ganin ita wannan addu'a ta tsaya ga ainihin garin Madina, mudun Madina, sa'in Madina a wancan zamani. Wancan zamani wato wannan addu'ar bata tsallaka hatta kai ga wasu zamunna da suka biyo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Kamar misali al-Imam Malik, al-Imam Nawawi, Ibn Hajar, waɗannan manyan masanan hadisi, su a fahimtar su suna ganin ita wannan addu'a ta albarka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mudu da sa'i na garin Madina ya takaita ne ga ainihin mudu da sa'i da suka kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma akasarin malaman sunna galibi suna cewa la, wannan addu'ar ta game duk wani mudu da aka zo aka same shi a garin Madina bayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da sa'i da aka samu shi kansa garin Madina din, albarkan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa bai takaita ga wato zamanin sahabbai kawai ba, wannan albarka tana nan har zuwa tashin kiyama. Saboda akwai wata riwaya da ta zo daga Anas bin Malik, hadisin yana sahihul Bukhari kitabu kafaratul aiman, kuma hadisin yana sahihu Muslim. Anas bin Malik a riwayarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allahumma barik lahum fi mikyalihim, ya Allah ka musu albarka wato amudunsu, wa sa'ihim wa muddihim, ka yi musu albarka a ma'auninsu, duk abinda suke awu da shi ka musu albarka, sa'insu ka yi musu albarka, mudunsu ka yi musu albarka. Kaga wannan kalma, wannan lafazi, lamiri da ya zo barik lahum maimakon lafuzan da muka karanta barik lana, shine wanda ya takaita ga ainihin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma tunda manzon Allah ya ce barik lahum, ya nuna cewa tsawon zamani garin Madina duk wani mudu da aka samu manzon Allah ya masa addu'a, Allah ya sa mishi albarka. Don haka har zuwa yau mudun da ke garin Madina yana tare da wannan addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda wannan hadisin na Anas bin Malik, shi yasa al-Imam al-Mubarak Furi yake cewa in ka lura da garin Madina a tsawon tarihi za ka tabbatar da ijabar da Allah ya yi wa manzonsa game da addu'ar da ya yi Allah ya sa ma garin albarka. Yani fi zatiha min jihati sa'atiha wa sa'ati ahliha, ta wajen girman garin, ta wajen albarkan da Allah ya sa ma wannan gari. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sayyidina Abubakar ya shugabanci, sannan Umar, sannan Usman, headquarters gaba ɗaya garin Madina ne. Don haka yasa duniya idan dai aka shirya mayaka daga garin Madina, to komi ƙarfinku idan mayakan nan sun zo, abin da ya fi sauki gare ku shine ko dai ku miƙa wuya ko kuma ku ruga a guje, don ba yadda za a yi ku yi nasara akan mutanen da suka fito garin Madina. Har ma wasu malamai ke ganin cewa matsala da aka samu zamanin sayyidina Ali bin Abi Talib tana yiwa saboda bai zaunar da headquarters a garin Madina bane. Al-Imam Mubarak Furi yake bada misali yana cewa hatta masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka kara fadada shi wa kasura al-khalqu jama'a suka dinga zuwa garin Madina ya zama garin yayi fadi fiha hatta udda min al-faras al-mu'tadd lil-qital hatta udda min al-faras al-mu'tadd lil-qital al-muhayya biha fi zaman Umar a zamanin sayyidina Umar dawakai kurum da ke garin Madina yace 40 alfa farsin wato akwai dawakai 40,000 awakai 40,000 don haka yasa gaba ɗaya ma bayiwa a zaunar da dawakai cikin garin Madina sai dai bayan gari albarka iri-iri abinci daga ko ina cikin duniya ana kawo shi garin Madina saboda haka yace al-murad bil barakati huna ma yashmalu ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya albarkar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka wa garin Madina albarka ce da ta shafi rayuwar duniya da kuma rayuwa ta lahira don haka garin Madina babu shakka ya samu wato ci gaba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka masa kuma ba wai Abu Hurairah ne kadai ya rawaito hadisin nan ba game da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam garin Madina akwai wasu sahabbai da suka rawaito mutum na biyu shine Abdullah ibn Umar حديثنا سيدنا صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن تفسير سورة الناس قل أعوذ برب الناس أتكلم صحيح البخاري عن ابن عمر عبد الله بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا الدعاء اللهم بارك لنا في شامنا يا الله كمن البركة أشام دمو اللهم بارك لنا في يمننا الله كمن البركة أيمن دمو kaga annabi yayi albarka kamar ya roki albarkan Allah garin Madina sannan ya roki albarkan Allah subhanahu wa ta'ala magarin mayankin Sham da yankin Yaman ba garin Madina kawai bane kalu sai suka ce ya rasulullah wa fi najdina to ya rasulullah gabas din mu fa najd kenan shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yankin Iraq shi ake kira najd wato gabashi kalu sai ya ce allahumma barik lana fi shamina allahumma barik lana fi yamanina ya Allah kai albarka ga Sham dinmu da Yaman dinmu suna dauka ko Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce Allah kai mana albarka ga yankin Najd ma sai manzo Allah ya sake maimaita addu'ar sa Allah kai albarka ma Sham da Yaman sai kazu ya Rasulullah fi Najdina suka sake cewa ya Rasulullah yankin Najd fa fa dunhu kala fi salisa Abdullah ibn Umar yace to ina tamani a karo na uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa yace musu banda yankin Iraq hunakaz zalazil wal fitan akwai girgizan kasa da za a samu ta yankin Iraq akwai fitintunu da za su fito ta yankin Iraq wa fiha yatluqu qarnu shaytan kahon shaytan tanan zai bullo tada ana kamani fito wanda jal zai kasance ta yankin Iraq to a wancan zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai sun nemi da yayi irin wannan addu'a ga Yaman da yayi mai Yaman da Sham yayi wannan addu'a ga yankin Iraq kamar yadda zo cikin Al-Musnadul Imam Ahmad Allahumma barik lana fi madinatina wa fi sa'ina wa muddina wa yamanina wa shamina hadisin Abdullah ibn Umar kaga yayi kama da riwayar Abu Huraira ya Allah kai mana albarka ma birnin mu na Madina Allah kai albarka ma sa'in garin Madina Allah kai albarka wa mudun garin Madina Allah kai albarka ma yankin Yaman dinmu Allah kai albarka ma yankin Sham dinmu thumma istaqbala matli ash-shams sanna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci gabas saboda Iraq tana makullar rana tana nahiyar gabas da Madina fa kaza sai yace min ha huna yatlu'u qarnu shaytan mazan Allah yace tanan ne kahon shedan yake zai bullo min hahuna zalazil wal fitan tanan ne girgiza na kasa zai bayyana da kuma fitintunu za su auko wa musulmai tadan mazan Allah ya nuna masa habbansa haka in ka duba sahihu ibn khuzaima an samu hadisin mutun nabiyu sahabi nabiyu shine sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda annahu qala sayyidina ali yace kharajna ma'a rasulillah mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil harra bi suqya allati kana li sa'd bin abi waqas mun fita bayan garin Madina akwai marmara a bayan garin Madina. Madina tana da wasu irin duwatsu wato wadanda ba a samun ruwa gurin, wuri ne busasshe. To sun fita bayan gari, inji Sayyidina Ali, sun taho akwai wata mashayar ruwa wanda Sa'ad bin Abi Waqqas ya tona. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, sahabbai, ituni bi wabu, ku zo min da abin alwala. Falamma tawabba, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala, kama fastaqbala al-qibla, bayan ya gama alwala sai ya miƙe ya fuskanci al-qibla, summa kabbara, yayi kabbara, summa qala, sai ya ce, in abi Ibrahim kana abduka wa khaliluka, babana Annabi Ibrahim ya kasance masoyinka, ya Allah ya kasance bawanka, wa da'aka li ahli makka, kuma ya roke ka saboda mutanen makka ka saukar da wasu albarkoki da yawa a garin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Annabi Ibrahim babansa, saboda kakan shi ne, tunda shine mahaifin Annabi Isma'il, kuma manzon Allah ya fito daga zuriyar Annabi Isma'il alaihi salam. Sai ya ce wa ana Muhammadun abduka wa rasuluk, kuma ni ne Muhammad bawanka manzonka, ad'uka li ahli Madina, ina roƙonka addu'ar da nake ga mutanen Madina, an tubarika lahum fi muddihim sa'ihim, Allah ka musu albarka ga mudun da suke amfani da shi ta wajen awu, da sa'i da suke amfani da shi ta wajen awu, misla ma barakta li ahli makkata ma albarakata barakataini. Sayyidina Ali ya ce manzon Allah ya ce, irin albarkan da kai wa mutanen makka ta dalilin addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam, ina roƙonka ka yi wannan albarkan ga mutanen Madina, tare da kowace albarka ka kawo albarka guda biyu, kowace albarka ɗaya aka sa mutanen makka ka sa biyu a garin Madina. Hadisin yana sahihul jami'i saghir, hadisi na 2272, riwayar Abu Huraira, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kaga ta yi kama da hadisin Abu Huraira ga hadisin Abdullah bin Umar, sahabi uku kenan. Mutum na hudu shine Anas bin Malik, wanda shi ma ya bada labarin addu'ar da manzo yayi wa garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ya ce manzon Allah ya ce, Allahumma ja'al bil madinati, ya Allah ka sama birnin Madina bi'fai ma ja'alta bi makkata min al baraka, ya Allah ka sa ninki biyu na albarkan da ka saukar wa garin Makka, ka saukar da shi a garin Madina, ninki biyu bi'fai. Hadisin yana sahih al Bukhari, كتاب فضائل المدينة دكما صحيح مسلم كتاب الحج متفق عليه. حديث أنس بن مالك يا تبتع النبي صلى الله عليه وسلم يا روك البركة وقرم مدينة ننكي بيو نا البركة داك ساو مكة سنمت النبي وان دي رويتو حديث. حديث ينا صحيح مسلم كتاب الحج باب الترقيف في سكن المدينة والصبر على لأوائها. حديث أبو سعيد مولى المهري wani malamin Misra, wani tabi'i ya bada labari, wani tabi'i ana ce mar Abu Sa'id Maula al-Mahri al-Misri, yana zama a garin Madina saboda mutane kan tafi Madina saboda neman ilimi. To yana garin Madina wannan bayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, sai aka samu wani tsananin rayuwa saboda juyin zamani, aka samu tsananin rayuwa a garin Madina. Annahu asabahum bil madinati jahdun wa shidda, wahala mai tsanani. Wa annahu ata Abu Sa'id al-Khudri, don haka sai ya zo ga sahabin Annabi da ake kira Abu Sa'id al-Khudri, yana da rai a lokacin. Shi wannan tabi'in Abu Sa'id Maula al-Mahri ya zo ga Abu Sa'id al-Khudri, fa qala lahu, yace masa, inni kasirul iyal, ni mutum ne da nake da iyali da yawa, ina da wato babban gida. Wa kad asabatna shidda, ga kuma wahala ta same mu a garin Madina, an samu juyin zamani, wahalar rayuwa ta zo. Fa aradtu an anqula iyali ila ba'd ar-rif, ina so in dauke iyali na in kai su kauyuka in zauna da su, dan zaman kauye yafi sauki akan zaman garin nan a yanzu. Sai Abu Sa'id al-Khudri yace masa, la taf'al, kar ka yanta, kana garin Madina ka fita saboda tsananin rayuwa, ilzamil Madina, zauna a garin nan, ka lizimci garin nan. Yace abin da ya faru, bari baka labari, inji Abu Sa'id al-Khudri, fa inna kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wani lokaci da muka fita tare da annabi, azunna annahu qala hatta qadimna Usfan, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ji labarin ga wata kabila ko mutanen wani gari suna shirin su auka wa manzo garin Madina, annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai jira sai sun zo ba, sai ya fita tare su. Kuma wannan umurni ne na Allah tabaraka wa ta'ala gare shi. to Abu Sa'id al-Khudri yace wata rana irin wannan umarni ya zo ga manzo mun fita da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun tafi Usfan kilomita 50 ne ta gabashin Jidda har yanzu akwai garin Usfan ana kiransa Usfan muka tafi Usfan fa aqamu biha layali manzo Allah ya zauna a Usfan kwanaki da yawa da mu da shi sai mutane suke cewa wallahi ma nahnu hahuna fi shay muna zauna a garin nan ba abinda muke mu ba yakin ba mu ba mu koma gida ba wa inna iyalana la khalufu ma na'manu alaihim mun bar iyalan mu a garin Madina tana yiwa ma abokan gaba su fada garin su kakkashe mana iyalai ka san maganganu mutane suna irin wannan magana fa balaga zalika annabi sai magana ta isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda fa wasu mutane suke fada wai ban san me yasa ake zauna a garin nan ba yau da kullum gashi an bar iyalai a garin Madina ana tsoron kada fa abokan gaba su fada wa Madina manzo da sahabbai kuma suna Usfan shine sai manzo Allah ya tara sahabbai yace ma hadha allazi balagani min hadisikum wala irin labari ne kuma yaso gare ni abinda kuke fada wallazi ahlifu bihi Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa laqad hamamtu in shi'tum la adri ayyatuhuma dayan biyu ne ban sani ba sai ku zaba inji annabi sallallahu alaihi wasallam dayan biyu ne ko dai mu zauna nan saboda zabin Allah ya hina mu ko kuwa a'a mu kama hanya mu koma gida tunda kuna ganin ku za ku tsare iyalanku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'amuran nabinaqati turhal thumma la aqulu laha uqda hatta aqdam madina zan yi umarni a kawo tago da nake hawa a shirya in hau ba zan sauka ba sai mun isa garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabai haka saboda maganar da ya ji labari da yawa mutane sun fada don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tashi yace allahumma inna ibrahim harrama makka waja'alaha haraman ya allah annabi ibrahim alaihi salam shi ya haramta abubuwa da dama garin makka kuma allah ya sanya ta ta zama haramun wa inni haramtu almadina haraman na sanya garin madina shi ma ya zama hurumi kamar yanda makka ta samu hurumi ta dalilin annabi ibrahim alaihi salam ma baina ma'zamaiha allah yuqraqa fiha damun ina roƙonka ya allah kada a zubar da jini a garin madina wato wannan hurumi ne wanda nake son ka ba wa garin Madina haramun ne musulmi ya zubda jini a garin shi ake nufi da hurumi ba wai ba za a iya ba amma haramun ne wala yuhmal fiha silahun liqitali ka sanya garin Madina ya zama yana da hurumi yanda ba za a dau makami ana tafiya a garin ba wa inni haramtul madina wala tuqbatu fiha shajara ina so ya Allah ka bawa garin Madina hurumi ta yanda ba za a buge wata bishiya a garin Madina ba don haka yasa in ka tafi Madina in dai bishiyar ita ta tsuro da kanta ba wanda waje ya dasa ba bishiyar da Allah ya ciro ya fitar da ita da kansa haramun ne ka cire ta saboda hurumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama wa garin illa li arafi sai dai ga wanda ya zama yana kiwon dabbobi wanda dabbar sa za ta ci ganyen ice ko ciyawa wannan ba laifi bane sai ya ce Allahumma barik lana fi madinatina Allah kai mana albarka mu birnin mu Allahumma barik lana fi sa'ina Allahumma barik lana fi muddina Allahumma barik lana fi sa'ina Allahumma barik lana fi muddina manzo Allah ya maimaita har sau uku Allah kai mana albarka wa garin mu kai albarka wa sa'in mu da mudun mu Allahumma ja'al ma albarakati barakatayn ya Allah ka sanya tare da kowace albarka guda da ka sa wa makka ka sa albarka biyu a garin madina sai manzon Allah ya ce wallahi nafsi bi yadihi ya gaya masa sahabbai bayan ya gama wannan addu'a ya ce musu ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa da kuke tunanin wai kun bar iyalinku a garin madina babu tsaro na rantse muku da Allah ma min almadinati shaybun babu wani matsatsin dutse wanda ke hanya ne na mutum wala naqbun babu wata hanya da dan adam ke bi ko dabba illa alaihi malakani yahrusanihi face akwai mala'ika guda biyu idan na bar garin suke tsayawa suna gadin garin. Maza Allah ke gaya musu habbai hatta taqdamu ilayhi, har sai kun koma gida kafin mala'ikun suke tafiya. Duk ran da muka bar garin Madina zamu tafi wani gu, to ina muku rantsuwa da Allah garin gaba ɗaya mala'iku ke tsaron sa. To amma tunda kun ce kuna so mu koma, sai ce wa mutane irtahilu, ku tashi mu koma gida. Abu Sa'id al-Khudri yana bada labari, yace sahabbai fartahalna, yace sai muka shirya muka biyo bayan manzon Allah. Fa aqbalna ila al-Madina, muka tinkari Madina. Fa wallazi nahlifu bihi, Abu Sa'id al-Khudri yace ina rantsuwa da wanda mu sahabbai muka rantse da shi, wato shine Allah. Aw yuhlafu bihi, ko muna rantsuwa da wanda ake rantsuwa da shi, kamar yadda Hammad daga cikin wadanda suka ruwaito hadisin yake shakka wanne ne kalmar da Abu Sa'id al-Khudri ya fada. Abu Sa'id al-Khudri yace ma wa ba'na rihalana, ba mun iso Madina ba, dama mun ce muna son mu dawo gida, muna shiga cikin garin Madina. Ma wa ba'na rihalana, ba mu kunce kayan mu dake kan raƙuma ba. Hina dakallan Madina hatta agara alaina banu Abdullah ibn Qatfan, muna kunce kayanmu da ke kan raƙuma, sai ga ƙarar an mana hari an faɗo garin Madina da yaƙi. Kaga manzon Allah dama ya gaya musu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan na bar gari mala'iku ke tsaro, in amma da zaran mun koma sun gama. To hakan ko ya faru, ba dama kun ce a dawo gida ba saboda kun bar gida babu tsaro. To yanzu ana dawowa gida sai ga banu Abdullah ibn Qatfan sun faɗo, wa ma yahijuhum qabla zalika shay'un, kuma da ba su tsoron mu, amma daga ranar suke da ba su wato suna tsoron mu, amma daga ranar ba su tsoron mu, sai gashi har cikin gari sun faɗo mana. Hadisin yana sahihul jami'i saghir, hadisi na 2271, wato shine Abu Sa'id al-Khudri yake gaya ma shi wannan tabi'i Abu Sa'id Maula al-Mahri cewa kada ka bar garin nan, don garin nan yana da wani tsaro na musamman. Komai wahalar rayuwa ka daure ka zauna a garin nan, akwai albarkan da manzo ya roka wa garin nan. Don haka yasa malamai suka yi sabani game da tsakanin Makka da Madina, shin wanne ne ya fi albarka? Bisa ga la'akari da waɗannan hadisai, Ibnu Abdul Barri cikin At-Tamhid ya ce wa amma du'a'ur rasul fa mujabun la muhala, la mahala. Addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka Allah ya karba. Wa qad sanna qaumun anna hadha alhadith yadullu ala anna almadinata afdal min makkah. Saboda haka yasa aka samu malamai dake ganin ai makkah, madina ta fi makkah, saboda waɗannan hadisai da muka karanta. Li du'a'i rasulillahi laha bi misli du'a'i ibrahim alaihi salam li makkah. Saboda manzon Allah yayi addu'a yace Allah ka saukar wa garin Madina ninkin albarkan da ka saukar wa garin Makka ta dalilin addu'ar annabi Ibrahim alayhi salam wa mislihi ma'ahu. Wa hadha yuhtamal limawdhi'i du'a'i rasulillah wa mawdhi'i tab'if fi dhalika illa annahu qad ja'a fi Makka asarun kaseera tadullu ala fadliha. Babu shakka waɗannan hadisai hujjoji ne masu ƙarfi waɗanda suke tabbatar da garin Madina yana da albarka, amma waɗannan hadisai ba su kai yanda za a ce Madina ta fi Makka ba, in ji Abu Sa'id al-Khudri. Ba su kai ba, duk da cewa akwai manyan malamai waɗanda suke ganin haka. Ya ce daga cikin dalilai da ke nuna maka cewa Makka tana gaba da Madina, akwai fa hadisi da ya tabbata musuluncin gaba ɗayansa. Manzon Allah ya ce buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci ne kan abubuwa guda biyar. Fa zakara minha hajjal baitil haram, manzon Allah ya ce zuwa aikin haji rukuni ne na musulunci. Waja'al al-ilhad fiha min al-kaba'ir, Allah tabaraka wa ta'ala da kansa a suratul hajj aya ta 25 ya ce barna zalunci fasikanci a garin Makka yana cikin kaba'ir. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Waja'alaha qiblatal ahya'i wal amwal, Allah ya saka Makka ita ce alƙiblar masu rai, kuma ita ce alƙibla ta matattu. Wa radiya an ibadihi fa hatta awzarahum bi qasdil qasidi lahu marra min dahrihi. Idan har ka tafi Makka sau ɗaya a rayuwarka, Allah yana gafarta ma zunubinka gaba ɗaya. Ya dinga kirgawa. Ya ce to ga ma wani misali, ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, in ce Ibnu Abdul Barri, lokacin da ya bar garin Makka lokacin da ya hijira shi da sayyidina Abubakar ya taho ga wani tsauni da ya hau kan wannan dan tudu Al-Hazwara ya sai da ya juya ya kalli Makka saboda tsananin son da yake ma wannan garin shi manzon Allah sai ya ce wallahi na rantsa da Allah inni la'alamu annaki khairu ardillah ni na sani ke Makka ke ce mafi alkhairin kasar da Allah ya halika wa ahabbuha ila Allah kuma ke ce kasar da Allah ya fi so akan kowace kasa inji manzon Allah yace walau la anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu in ba dan mutanen da ke zama cikin ki sun kore ni ba wallahi ba zan barki ba kafin manzon Allah ya isa Madina sai da ya faɗi wannan yace wa fi qawli rasulillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah harramaka yawmaka inna Allah harrama makka yawma khalaqa samawati wal ard idan ana batun hurumi ne da Makka ta samu ba addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam bane manzon Allah yace to ranar da Allah ya halicci sama da ƙasa tun daga wannan rana Allah yace Makka tana da hurumi to ina zaka hada ta da Madina inji Ibn Abdul Barr inna Allah harrama Makka wa la yuharrimha an-nas wanda manzon Allah shi ya fada yace Allah da kansa ya haramta ya sanya Makka ta zama tana da hurumi duk da cewa akwai addu'o'in da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi Allah ya sawa garin Makka albarka amma kasancewar Makka ta samu hurumi wannan Allah ne ya tsara ba tare da wani ya roke shi ba tunda ya halicci samai da kasa yace wannan dalilun ala fadliha ala sa'ir ma harramahu an-nas wa anna du'a Ibrahim li Makka kana kama qala azza wa jalla wato addu'ar da Annabi Ibrahim yayi ita ce Allah ya bada labari a suratul baqara aya ta 126 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر باوي kasancewar garin ya zama yana da hurumi bala ya Allah wato ka sanya wannan gari ya zama mai zaman lafiya ya Allah ka azurta mutanen garin nan da ƴaƴan itatuwa wadannan su ne addu'o'in da Annabi Ibrahim yayi wanda kuma manzon Allah yake ishara da shi ولو كان الدعاء بالبركة في صاع المدينة ومدها يدل على فضلها سي ابن عبد البر يتي اندا اتي الدعوة اندا منظر الله يوغر المدينة الله كي البركة وغر المدينة الله كي البركة وصاع المدينة الله كي البركة ومود المدينة كننكا سوبيو يتي اندا اتي ونن الدعوة اتي ذات باو مدينة درجة سمد مكة لكان كذلك دعاء رسول الله بالبركة في الشام واليمن ai annabi ya ce Allah kai albarka ma Yaman Allah kai albarka ma Sham to kenan Sham da Yaman duk sun fi Makka inji Ibn Abdul Barr ba haka bane saboda haka yasa malamai akasarin masana hadisi suna tabbatar da babu garin da ya kai Makka albarka a doron kasa babu shi kamar misali Ibn Hazmi yace la hujjata fi hadith al-bab lahum li'anna taksir al-baraka la yastalzimu al-fadl fi umur al-akhirah wannan hadisin bai zama hujjar cewa Madina ta fi Makka Ibn Hajar ya yi magana kan waɗannan hadisai a cikin Fathul Bari mujallal na hudu shafi na 117 ba shakka manyan malamai suna da fahimtar cewa Madina ta fi Makka daga cikinsu ko akwai al-Imam Malik wa aksaru ashabihi mafi yawan almajiran al-Imam Malik suna yadda da cewa Madina ta fi Makka mafi yawa kamar yadda al-Imam Zarqani ya faɗa a sharhin Muwatta in ka dubi hadisin da muke karantawa cikin sharhul Muwatta na al-Imam Zarqani yayi magana kai haka ma Ibn Hajar a mujallal na uku shafi na 81 akwai hadisai da dama waɗanda ke nuna fallan Makka akan Madina kamar misali hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu sallar da aka yi a masallaci na dinnan na garin Madina ya fi lada ninki dubu akan sallar da aka yi a wani masallaci amma sai annabi ya ce illal masjidal haram banda masallaci mai alfarma shi ne na Makka akwai riwayar Abdullah ibn Umar shi ma game da hadisin wanda Abdullah ibn Umar ya ce a ƙarshen riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illal masjidal haram fa innahu afdalu minhu bi mi'ati salatin sai dai masallacin Ka'aba wato shi kam ya dara masallacin Madina wato sau 100 don haka idan ka samu damar ibada a garin Makka malamai suke cewa falalar da za ka samu ya fi yawa a kan ibadar da kai a garin Makka, wannan ya sa akasarin malamai a garin Madina, wannan ya sa akasarin malamai suke ganin wato Makka tana gaba da Madina, ko da dai akwai hadisai da dama da suka yi magana a kai. Wannan ya zo cikin littafin Qawa'idul Ahkam na Al-Izz bin Abd Salam, wanda ya rubuta akan wato usulul fiqh, yana shafin 39 inda ya kawo hujjoji 12 wadanda suke nuna Makka ta fi Madina, hujja 12. Ya kawo hadisin nan sai ya ce, idan kana magana akan manzon Allah ya zauna garin Madina, shi yasa Madina ta fi Makka, sai ya ce, to ai in ka dubi tarihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna Makka yana annabin Allah imma shekara 13 ko 15 bisa sabanin malaman tarihi, shekara 13 ko 15 yana karantar da tauhidi, sannan yayi hijira ya dawo Madina ya zauna shekara 10, ko da dadewarsa a gari, ai ka sani Makka ma ta fi Madina. Bare a ce kuma akwai hadisai da dama da suka yi magana akai. Akwai al-Imam Malik wanda ke da wannan fahimta, kamar da muka ce da almajiransa, manyan almajiransa irin Ibn Wahabi da masana da dama na zamanin farko, hakanan al-Imam Shafi'i. Ibn Hajar ya ce da damansu sun bar wannan fahimtar, sun dawo fahimtar akasarin malaman hadisi da damansu, saboda hujjoji waɗanda malamai suka yi magana a kai, kamar misali hadisin da Ibn Abdul Barr yake magana lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hijira, ya hau kan wannan tsauni ya kalli garin Makka, yake cewa wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah, Makka ke ce mafi alkhairin kasa ta Allah, ke ce kasar da Allah ya fi so daga cikin wato nau'ukan kasashe, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, in ba dan an kure ni ne daga cikinki ba da ban fita ba. Sai sa yake cewa haza nassun fi mahallil khilafi, idan ana maganar gari da yafi alkhairi, gari da yafi falala, gari da Allah ya fi so, manzon Allah da kansa ya ce Makka ne, fala yan bagil adula anhu, don haka babu sauran gardama game da cewa Makka tana gaba da garin Madina. Yana cewa hasabtu salata bil masjidil haram, nayi lissafin sallah ɗaya da mutum yayi a masallaci mai alfarma. Ibn Hajar kamar yadda yazo cikin Fathul Bari yana magana hakanan, al-Imam Zarkani ya kawo shi, in ka duba Fathul Bari mujallal 3 shafin 81, hasabtu salata bil masjidil harami fa balagat salatun wahida bil masjidil haram, idan Allah ya baka dama kai sallah ɗaya ta farilla a masallaci Makka, yana daidai da umra 55 sana, sallar da ka shekara 55 kana yi, wa 6 da wata 26 laila da kuma dare guda 20, wato sallah ɗaya idan an karba ma a garin Makka ya kai ibadar da aka karba na rayuwarka shekara 55 da wata 6 da kwana 20, sallah ɗaya. A ina za ka samu irin wannan garabasa? Al-Imam Shawkani shi ma cikin Nailul Awdar mujallal 5 shafi na 99 ya kawo wannan hadisi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana, hadisin al-Imam Tirmidhi da al-Musnad al-Imam Ahmad, wallahi innaki khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah, manzo Allah yake cewa wallahi Makka ke ce mafi alkhairin kasa ta Allah, kuma ke ce kasar da Allah ya fi so, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, in ba da an kore ni ba zan barki ba. Shi al-Imam Shawkani yace fihi dalilun ala anna Makka khairu ardillah ala al-itlaq, kaga an samu hujja akan cewa Makka ita ce mafi alkhairin kasa ta Allah tabaraka wa ta'ala gaba daya, babu wata kasa da ta kai Makka, wa ahabbuha ila rasulillah, kuma Makka ita ce manzon Allah ya fi so, da kansa ya fada. Me yasa ya zauna Madina? Saboda ibada ce, idan har ka bar gari domin Allah ba za ka sake komawa wannan garin ba, ko da garin ya dawo na musulunci, abinda ya faru da manzon Allah kenan. Don haka yasa sahabbai da suka bar garin Makka ba su yi sha'awar komawa ba, saboda me? Saboda in ka bar guri don Allah baka koma masa, amma ba don baka san shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa, laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, in ba don korana akai ba da ban barki ba. Kaga ya nuna manzon Allah yana son Makka, ya fi son Makka akan ko ina. Don haka sai Ibn Hajar ya ce mutanen Makka da yawa malamai ko na zamanin farko da waɗanda ke garin Makka, Kufa, al-Imam Shafi'i da sauransu mafi yawa, yani al-jumhur, suna da fahimtar cewa Makka tafi Madina, amma lallai an samu waɗanda ke ganin Madina tafi Makka, wanda cikin su akwai Sayyidina Umar. Shi yasa yake ta addu'a, Allah ka karbi raina a birnin manzon Allah. Sayyidina Umar yana wannan addu'a, kuma Allah ya amsa masa. Akwai wasu sahabbai dake da wannan fahimtar haka, kamar yadda muka ce akwai al-Imam Malik cikin malaman farko. Ibn Hajar yace wastadalla al-awwaluna bi hadisi Abdullah ibn Adi al-mazkur fil bab, malamai na kafa hujja da wancan hadisi, wato hadisin lokacin da manzo ya kalli Makka yake wannan addu'a, da yake wannan magana, yana cewa in ba dan koransa aka yi bada bai fita ba. Suna kafa hujja da wannan hadisi da kuma dalilai, kamar yadda muka ce in ka duba littafin Qawaidul Ahkam fi Masalih al-Anam na Al-Izz bin Abd Salam, zaka ga dalilai 12 da ya kirga waɗanda suke nuna Makka tana sama da Madina. Kuma da yawa malamai sun yi magana a kai, musamman kamar Faidul Qadir al-Imam al-Munawi, mujallad na 6 shafin 343, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya magana cikin littafansa kashi 3, akwai Bada'i'ul Fawaid mujallad na 3 shafi na 655, da kuma Zadul Ma'ad. Azadul Ma'ad ya yi magana mai tsawo a mujallad na farko shafi na 46 har zuwa 52, har ma akwai littafin da ya rubuta musamman fi tafdil Makkata ala al-Madina. Ibn al-Qayyim akwai littafin da ya rubuta musamman da yake nuna falalar Makka akan Madina. Al-Imam Suyuti shi ma yana da risala da ya rubuta al-Hujajul Mubayyana fi tafdil bayna Makka wal Madina. Duk da cewar al-Imam Suyuti yana tsaka-tsaki, yana tsoron ya ce Makka tafi Madina saboda hujjoji ga sunan, amma da ya rubuta littafi akai. Ibn Abdul Barri, kamar da muka ce a littafin At-Tamhid, ya yi magana haka nan Al-Istizkar a mujallar na 7 shafin 225. Ibn Hazmi ya yi magana cikin Al-Muhalla mujallar na 7 shafin 279. Ibn Qudama littafin Al-Mughni da Al-Imam An-Nawawi cikin Al-Majmu' mujallar na 7 shafi na 466. Amma shi Al-Imam Al-Bukhari abin da yasa ya kawo hadisin da muka karanta, ya kawo ne saboda ya nuna cewar ba kowace kyauta ce ake fifita ba ma wanda ya fi yawan shekaru ba, ba kowace kyauta ce ake ba ma na dama ba, akwai kyautar da ya kamata a ba ma wanda ya fi kankanta. Shi yasa ya kawo wannan hadisin a wannan babi. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure, Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل صارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.